A yayin da ake dakon ranar Asabar 14 ga watan Juli mai zuwa don gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti, hukumar zabe mai zaman kanta INEC da bakin sakatarinta na mulki Dr. Muslim Omolake ya ce sun shirya wa zaben gwamnan a jihar Ekiti.
We have deployed in a new sensitive material to all the second local government areas. Fidaro, Gum, several forms. And the register of voters and all this. We have trained them over 11,000 adult staff who are going to start.
Muslim Omolake yace sun rarraba kayayyakin aiki a kananan hukumomi 16 da ke jihar Ekiti kamar su GAM, takardun cikawa, register masu zabe da dai sauransu. Kana sun horar da ma'aikatan wucin gadi sama da 11,000 waɗanda za su yi ayyukan zaben.
Election is going to take place in 2,195 polling units.
Dr. Omolake yace za a yi zaben a mazabu 2,195. Ya kara da cewa hukumar zabe ba za ta yi mursisi a zaben gwamnan na jihar Ekiti ba. Kana ya bukaci jama'a da su zabi wanda suke so don hukumar zaben za ta yi sahihin zabe. A nashi jawabin babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ta bakin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mr. Abayomi Sogole yace 'yan sanda ba za su mara ma kowa ba, za su yi aiki na tabbatar da tsaro.
The police will remain neutral, the police will not be partisan, and the police will protect everybody willing to participate in the election. The police will protect your vote and make sure your vote counts.
Alhaji Ibrahim Idris yace 'yan sanda za su tsaya akan gaskiya. 'Yan sanda ba za su sanya hannu a siyasa ba. 'Yan sanda za su kare duk mai son ya jefa ƙuri'a. 'Yan sanda za su kare muku ƙuri'unku, kuma ƙuri'unku su yi amfani. Inspector General na 'yan sandan Najeriya Idris ya gargaɗin korar duk wani jami'in 'yan sanda ya bar aikinsa ya yi shigar sharo ba shanu a cikin siyasa. Su ko 'yan siyasa irin su Chief Tayo Olatubosun na jam'iyyar APC da Mr. Jetin Adebayo na jam'iyyar PDP sun ce sun shirya wa zaben na gwamnan jihar Ekiti.
We are very prepared. We as a party, we are ready.
Jami'an 'yan sanda sama da 30,000 ne aka jirge a jihar Ekiti domin tabbatar da tsaro a lokacin zaben gwamnan. Kuma akwai wasu jami'an tsaro daga rundunonin soji, civil defense, custom, immigration da su ma aka kai a jihar Ekiti domin tabbatar da tsaro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.